Daga cikin mutanen biyar dai har da babban akanta na jihar Niger Alhaji Shehu K. Muhammad da kuma ɗaya daga cikin ‘yan kwamitin aikin hajjin da gwamnatin jihar Niger ta kafa Barista Isa Abubakar, babban sakataren hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Sheikh Musa Ibrahim ya ce kawowa yanzu suna ci gaba da neman waɗannan mutane. Kamar yadda ya shaida mun ta waya a hirar da nai da shi da sanyin safiyar Lahadin nan.
Daya daga cikin members na Amirul Aji shine Barista Isa Abubakar. Mu dai muna cikin bincike har yanzu, amma ba mu tabbatar da al'amarin sa ba, dan dai ba mu gan shi ba tare da aka jira na Niger State. Cikin sauran alazai kafin mu bar mu na sai har guda uku da mu muke nema ba mu gan su ba.
Na'am.
Guda hudu ne jiya, amma fortunately kafin mu taso daga muna sai ya dawo ya zo ya same mu.
A halin da ake ciki dai, jama'a da dama a nan jihar Niger na cikin halin damuwa da rashin sanin tabbas akan ‘yan uwansu da ke can ƙasar ta Saudiya a sakamakon rashin samun cikakken bayani. Alhaji Isa Adamu, tsohon sakataren hukumar alhazan jihar Niger ne, ya ce sun fara samun labarin da ba a tabbatar da shi ba game da wasu alhazan jihar Niger.
Na'am, kaman suwaye kuke jin cewa an ga gawokin su?
Eh, kaman dai akwai wani dan uwa haka namu kuma aboki wanda ke aiki da shi sosai a Barista Isa Abubakar wanda tsohon sakataren hukuma na zai.
Babu shakka dai jinkirin samun cikakken bayanin tamkar wata annoba ce ta afkawa jama'a a nan gida Najeriya, musamman ga waɗanda ‘yan uwansu na jini ke can ƙasar ta Saudi Arabia. Sheikh Aliyu Adarawa shine shugaban malaman Izala a nan jihar Niger.
Domin mutane suna buƙatar samun bayani, don haka muna jira matuƙan saurare kuma muna buƙatar mu samu bayani. Allah kuma ya taimake su akan wannan aiki su isar da saƙo.
Shi jinkirin rashin bayanin nan wane illa yake haifarwa?
Illa da yake haifarwa gaskiya wata musiba ce ta biyu, domin mutane suna cikin juyayi suna tunani duk wanda dan uwansa yake can in bai samu bayani ba hankalinsa baya kwance, saboda haka ko ibadarsa da sauran mu'amalarsa ta yau da kullum tana cikin wani hali kafin ya samu bayani.
Tuni dai wasu ƙasashen duniya a ciki har da wasu jihohin Najeriya suka samu cikakken bayanai game da makomar alhazan nasu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.